This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Talata 28 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanun labarai.
To Ibrahim, an umarci jami'an lafiyar al'ummar Amurka da su dakatar da aiki da hukumar lafiya ta duniya WHO ba tare da bata lokaci ba. Dubun dubatan Falastinawa ne suka dunguma zuwa birnin Gaza jiya Litinin, yayin da Isra'ila ta bude shingayen tsaro sannan ta baiwa mutane damar komawa cikin arewacin yankin da aka rufe sama da watanni 15. Sannan yan tawayen M23 jiya Litinin sun ce sun karbe ikon birnin gundumar gabashin Goma a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo.
To kanin labaran kenan. A fannin rahotanni za a ji cewa masu ruwa da tsaki da kwararru na alakanta rashin daidaituwar farashin mai a Najeriya har yanzu da rashin zaman NNPC da Ipman da kuma Dangote.
Wabin ya kici ya cinyewa in yayi kasa gobe sai kar dagawa ya bambanta da kaman da idan aka ce mana farashin mai naira 10 ne sai ya kai wajen kusan shekara 1 ko shekara 2 a naira 10. Duk babban matsalar da yake kawo matsala rashin azauna.
Za kuma aji cewa an bayar da belin wazirin masarautar wasi bayan ya shafe kwanaki 21 a kurkuku.
Shi yake nunawa cewa sarki da kansa ya tashi ya maru waziri. Amma daga baya kuma sarki yana na cewa shi kanshi waziri ne ya mare shi ya zauna kanshi a bisa ga bayanin da ake tuhumar da ake ma waziri har an kai shi asibiti. To muna kotu, ba zan so in shiga wannan jawabin ba a haka.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafan Sakkwato ke gabatarwa, inda yau shirin zai tabo batun rigimar cikin gida a jam'iyyar PDP. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. An umarci jami'an lafiyar al'ummar Amurka su dakatar da aiki da hukumar lafiya ta duniya WHO ba tare da bata lokaci ba. Matakin bazatan ya maida hankali akan cibiyar yaƙi da kare yaduwar cututtuka ta Amurka. Wani jami'in CDC ya aike wa manyan shugabannin cibiyar sako a daren ranar Lahadi, yana sanar da su cewa wajibi ne duk ma'aikatan cibiyar da ke aiki da WHO su dakatar da yin haɗin gwiwar da suke yi nan take, sannan su dakaci umarni na gaba. Kamfanin dillancin labaran AP ya gano sakon. Kwararru sun ce dakatar da aikin bazato ba tsammanin abin al'ajabi ne, sannan zai kawo koma baya a bangaren ayyukan bincike da kokarin kawar da barkewar annobar virus ta Marburg da cutar Mpox a Afirka. Dubun dubatan Falastinawa ne suka dunguma zuwa birnin Gaza jiya Litinin, yayin da Isra'ila ta bude shingayen tsaro sannan ta baiwa mutane damar komawa cikin arewacin yankin da aka rufe tun daga farkon rikicin Isra'ila da Hamas sama da watanni 15 da suka gabata. Falastinawa wanda galibi suke tafi a kas dauke da dan tsirarrun kayayyakin da za su iya dauka, yayin da suka nufi inda gidajensu suke a da don su tabbatar ko gidajen suna nan. Sai dai yawancin gidajen da ke yankin duk sun rushe gaba daya. Wani babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya faɗa jiya Litinin cewa har yanzu faɗa tsakanin 'yan tawaye da ke samun goyon bayan Rwanda da sojojin Congo akan wani birni mai mahimmanci a gabashin kasar bai kare ba, duk da ikirarin da 'yan tawayen suka yi cewa sun karbe ikon birnin na Goma. Har yanzu ana nan ana gwabza fada a cewar Bruno Lemarcus, babban jami'in gudanar da ayyukan Majalisar Dinkin Duniya a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Ya faɗa wa manema labarai ta bidiyo daga babban birnin kasar ta DRC Kinshasa cewa wuraren da ake artabu sun bazu a duk sassan Goma a arewacin lardin Kivu.
An jima kaɗan, Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda za a ji cewa har yanzu babu alƙibla game da farashin man Najeriya da kuma abubuwan da ake la'akari da su, al'amarin da ke shafar marasa ƙarfi. Sai dai ƙwararru sun ce duk da haka shigowa da mai daga waje zai yi matuƙar illa ga tattalin arzikin ƙasar. Halima Abdulrauf, gareki.
Wannan batun ya sake kunno kai ne sakamakon yadda aka sami bambanci a farashin shigowa da tataccen mai da na matatar man Dangote, wanda aka sami ragin naira 32 da kwabo 35 a bisa alƙalman da ke fitowa daga bangaren dillalan man fetur masu zaman kansu na ƙasa, wato IFMAN. Shin ya ake ciki a game da farashin litar mai a sassa daban-daban na ƙasar? Direban motar kasuwa mai jigilar fasinjoji daga garin Jos zuwa birnin Abuja ya ce,
na farko dai sunana Abubakar Muhammad, ina shan mai a Abuja kamar a Nifco ko su mobila 1,000 naira 10, NNPC kuma muna shiga 965, duk inda NNPC yake gina na shiga da sauki. Kama a Jos kuma AA Rano Shafa muna shiga shi 1,020, wani wurin da naira 30. A kare Allah dai, idan an canza farashi zan yi sauki, mukan dan samu wani abu. Mun yi kamar daga nan Jos lokacin zamu sha mai zuwa Abuja, a yanda farashi ne dai sauki kwanaki, in mun sha man 27,000 ya kan kai mu. To amma yanzu gaskiyar magana, sai mun sha man 40,000 ya kai mu Abuja. Kin ga in farashi yana da dan sauki dai, har Allah muna dan fahimtan wani abu. Al'umma dai suna cikin wani yanayi.
Da muka nemi sanin ko akwai bambancin farashin kowace litar mai a cikin makonni biyu da suka gabata, wani ma'aikacin gidan mai a Abuja da ya buƙaci a saka sunansa ya ce,
farashin litar mai yana 1,000.
Okay, a sati ɗayan da ya wuce, a yanzu fa?
Yanzu yana 1,010.
A bangaren yiwuwar dillalan man fetur masu zaman kansu su ƙaurace wa sayen tataccen mai daga matatar man Dangote, shugaban ƙungiyar IFMAN reshen jihar Kaduna ya ce,
a matsayin na chairman na IFMAN na jihar Kaduna, maganan man fetur da baki ɗaya duka mu masu gidajen mai abinda yake damun kenan, saboda abin ya ƙi cinyewa. In yayi ƙasa gobe kuma sai ƙara ɗagawa. Ya bambanta da kamar da, idan aka ce mana farashin mai naira 10 ne sai ya kai wajen kusan shekara ɗaya ko shekara biyu a naira 10. Duk babban matsalar da yake kawo matsala rashin a zauna da ita IFMAN a yi mitin da ita. Ya kamata idan gwamnati za ta ƙara kuɗin mai ko za ta rage ta, a kira IFMAN a yi mitin da ita. Kun san da akan wani abin sun kare mai kuɗin mota dai ko mota biyu yana iya siya, yanzu an rage kuɗin mai ya kare ba zai iya siya ba. To saboda haka gaskiya muna roƙon gwamnati ta tsaya ta duba wannan da ita kamfanin Dangote Refining Dangote. To mu wanda muke siya, mu IFMAN muna siya kashin kan ne, ba kamar wanda ake basu bashi ba, irin kamar irin major market sun da su sai an basu sai sun sai da za su biya.
Ko yaya masana tattalin arziki ke kallon wannan lamari? Alhaji Kasim Garba Kurfi ya ce,
kamar yadda ƴan IFMAN suke maganar cewa su shigo da mai, gaskiya shigo da mai a wannan hali da muke ciki ba zai zama alheri ba ga tattalin arzikin mu. Kamar yadda kika sani, zai yi wahala yanzu a ce sun samu dala daga Central Bank isasshiya wadda za su shigo da mai, maimakon su sai wannan daga naira. Kuma muna ganin zai zama mana alheri su sai mai daga Dangote su saida mana. Yanzu ki dauki MRS. MRS kamfani ne wanda yake sai mai direct daga Dangote yana saida. Ina tabbatar ki a nan Lagos in kika je abin da zaki sai lita 970. Amma duk sauran gidajen mu har na NNPC sai kika ga cewa basu gaza wannan kuɗin ba. Wasu ma abin da suke saida naira 990, kin ga akwai ƙarin naira 20 ko 30 sama da yadda yake saida. To ya za su ce za su shigo mana da mai saida shi da saukin haka, bayan yanzu babu saukin?
Alƙalman ƙirdiga dai sun yi nuni da cewa tun bayan fara aikin matatar man Dangote ake ta samun kikikaka tsakanin masu ruwa da tsaki a fannin albarkatun man fetur, musamman ma ta bambance-bambancen farashi, lamarin da ke ci gaba da shafar talakawan ƙasar, kayayyakin masarufi ke ƙara tsada. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya.
Gwamnan jihar Kogi Ahmad Usman Ododo ya cika shekara ɗaya cir a matsayin gwamna mai cikakken iko a jihar da ke tsakiyar Najeriya. Wakilin muryar Amurka Ahmad Muhammad Dan Asabe ya yi nazari akan nasarori da ƙalubalolin da gwamnan ya fuskanta a tsawon wannan shekarar da gwamnan ya yi yana mulkin jihar, a wannan rahoto da ya aiko mana daga Lakwaja.
Ahmad Usman Ododo.
Gwamna Ahmed Usman Ododo kenan a yayin da yake shan rantsuwa a matsayin gwamnan farin hula na biyar a jihar Kogi a ranar 27 ga watan Janairu shekara ta 2024 a dandalin Muhammadu Buhari da ke garin Lakwaja, babban birnin jihar Kogi. sai dai kuma gwamnati Ododo a tsawon shekara guda yana mulkin jihar ta Kogi ya gagara rusa ƴan majalisar zattas wansa wanda kusan kashi 85 sun yi zamani ne da tsohon gwamnati Yahaya Bello wanda shine uban gidan siyasar gwamnati Ododo kuma hakan ya janyo kiraye-kiraye da ya rusa su tare da nada sabbin jiri da za su sauya fasalin mulkin sa dangane da nasarori kuwa gwamnati Ododo a cikin shekara gudan ya kammala wasu ayyukan raya kasa da gwamnatin da ta shude ta faru amma bata kammala ba
sunana Mahmud Alfa mai kudi mazanin Lakwaja yau da gwamnatin mu Alhaji Usman Ododo ya cika shekara daya gaskiya mun yaba masa kuma mun yaba ma hanyar da yake mulki
sunana Haruna Bello Lakwaja muna farin ciki da gwamnatin mu na jihar Kogi zai cika shekara daya kan kujerar mulki kuma yana kyautata ma yanda ya kamata yana kyautata wa jama'a da ma'aikata da 'yan kasuwa ma duk yana kyautata musu
sai dai kuma a yayin da jami'ar APC mai mulki a jihar ta ce gwamnati Ododo ya taba dukkan bangarori na rayuwa a jihar a shekara guda da yayi akan kujerar gwamnati jami'un adawa kuwa cewa suka yi duk da kokarin da gwamnati yake yi musamman ta bangaren biyan albashin ma'aikata amma kuma da sauran rana a kaba
sunana mai kudi Bature APC chairman Lokoja local government a yau gwamnati mu Alhaji Usman Ododo yake cika shekara daya akan karagar mulki kowa da kowa ko makiyin kogi ne ya san cewa Ododo dan halarsa ne ya mana aiki tsakanin shi da Allah
Lawal Ibrahim shugaban matasa a jam'iyyar PDP karamar hukumar Lakwaja Kogi state governor zai one year celebration in office a takaice dai akwai ci gaba gurin biyan albashi yayi kuna kokari sosai amma akwai abubuwan da dama wanda muke expecting a ce yayi kaman ruwa hanyoyi kiwon lafiya tattalin arziki na jaha
sai dai kuma manyan kalubalen da ke gaban gwamnati Ododo a yanzu su ne karfafa sha'anin tsaro domin daki lalafuffuka irin su garkuwa da jama'a ayyukan yan bindiga da kuma samar da ababen more rayuwa ga al'umman jihar ta Kogi Ahmed Muhammad Dan Asabe Sashen Hausa na muryar Amurka daga Lakwaja a Nigeria.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu waiwayi kashi na biyu na rahoton mu wanda zai sake kai mu Nigeria inda aka bayar da belin wazirin masarautar wasi. Bayan ya shafe kwanaki 21 a gidan yari sanadiyar wata babbar rigima da sarki Zainab Babaji gare ki
wata kotun majistire da ke Jos Fadar jihar Plateau ta bada belin wazirin masarautar wasi Alhaji Muhammadu Badamasi Mahmud wanda yayi kwanaki 21 yana tsare a gidan kaso kuma aka kwabe masa sarauta Alhaji Muhammadu Badamasi Mahmud ya tsinci kansa ne a kotu bayan da sarkin wasai Muhammadu Sambu Haruna ya shigar da karar cewa wazirin ya sharara masa mari. Sauran tuhume-tuhumen da sarkin ya kai gaban kotu sun hada da cutarwa, kaiwa hari ba tare da tsokana ba da kalaman batanci da neman hargitsa zaman lafiyar jama'a. Barista Yakubu Salebawa shine lauyan wanda ake kara yace alkalin kotun mai shari'a Eric Naron ya bada belin da wasu sharuɗa
babbar takardama aka samu tsakanin sarkin wasai da shi waziri bisa ga labarai wanda shi yake nunawa cewa sarki da kansa ya tashi ya maru waziri amma daga baya kuma sarki yana na cewa shi kanshi waziri ne ya mare shi ya zauna kan shi a bisa ga bayanin da ake tuhumar da ake ma waziri har an kai shi asibiti to muna kotu ba zan so in shiga wannan jawabin ba a haka amma an bada belin shi a yau amma sharadin a samu chairman na local government nashi na wasi yazo na ɗaya kenan na biyu sharadin da ya bada shine in ba a yi cika na farko ba na biyu a samu sarki mai daraja ta uku shi ma yazo
amma akwai batun kudi
kudin da ake magana yawanci za a ce da ba da dubu wanda yake da akalla ya mallaki 500 to yanzu shine bisa ga wannan aka daga ainihin karar sai 28 ga watan 2 na 2025
Na nemi ji daga lauyan mai shigar da kara wanda jami'in gwamnati ne daga ma'aikatar shari'a a jihar Plateau, David Hilji, wanda bai samu zuwa kotun ba, kuma wacce ta wakilce shi a zaman kotun ta shaida mun cewa bata nemi izini daga wurin shugabanta ba, don haka ba za ta yi magana da 'yan jarida ba. Malam Muhammad Kusabi Anani ya ce wannan lamari ne da suke addu'ar kar Allah ya ƙara maido musu da shi.
Tabbas masarautarmu masarauta ce da take da tarihi, kuma take da wukan yanka tutan Usmaniya, kuma ba mu taɓa samun irin wannan abun ya kasance a masarautar nan ba. Wannan shiri ne karo na farko, so muna addu'a Allah ya kama na saukin wannan lamari, Allah ya shiga cikin lamarin. Amma lalle tabbas musamman mu da muke a 'yan sarki, abun ya taba mu sosai. Haka fata na ga al'ummarmu shine mu yi kokari mu zama masu yafiya da juna.
Wata sanarwa da na samu ba tare da sanya hannun sarkin na wasi ba ta zayyana sharuɗan sasantawa tsakanin sarakan biyu wanda 'yan uwan juna ne, ta haramta wa wazirin shiga fada ko yin hulɗa da iyalan sarkin da kuma ya maido da wasu muhimman takardu, ciki har da wasiƙar da sarauniyar Ingila ta baiwa sarkin wasi da takardar mallakar filin haƙar ma'adinai da ke garin Kamfani da tsohon gwamnan jihar Plateau marigayi Solomon Lar ya baiwa sarkin na wasi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaishe ki, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Wannan shugabanci na PDP yanzu an cire Yoshi Ayo, an ba Damagun acting. Acting a tsari ma na kowane irin bangaren standard bai kamata ya wuce wata shida shekara ɗaya yayi tsanani. Yau ana shekara na tun da aka bashi acting. Ci waɗannan ɗiyan da suka sha nonon kuturuwar da suke zagi a yanzu da PDP suke cewa tsinan ya ce wari take da sauransu. Yanzu ne kuma suka dawo suna son wannan kuturuwar da suka yi zagi su koma riƙe jam'iyya su wanke ta bayan sun yi mata zagin fitar arziki.
APC sai ta je ta yi biki kawai domin ba ma yanta ce ta yi wani campaign ta wani ba ta mata lokaci ba. Saboda haka maganar riƙon ƙwarya. Rikon ƙwarya, ƙwarya ta tsage, ta fashe, tana zubar da ruwa, ana rike da ita ba iya aje a canja wata koko a gyara.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC. Gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad da kuma ministan Abuja Nyesom Wike na ci gaba da ce cikuci a bainar jama'a dangane da rikicin cikin gida na jam'iyyar su ta PDP. Kwede shi Wike ya yi murabus ko ya fice daga cikin jam'iyyar ta PDP ya shiga cikin APC ko kuma duk jam'iyyar da yake so, ko kuma ya kama bakinsa ya daina sukar lamirin ita PDP. Kaunan Bauchin ya ce Wike mace amana ne kuma babbar barazana ne ga jam'iyyar PDP, saboda haka so yake shi Wike ya yi murabus ya fice daga jam'iyyar da shiga APC, tunda dai dukkan alamu yana nuna cewa kamar ita APC yake yi wa aiki. Shi kuma Wukin a nashi bangaren yana zargin kauran Bauchin da cewa ai shi ma yana ƙara zafafa rikicin jam'iyyar tasu da irin kalaman da yake bayyana jama'a game da abin da ke faruwa. To duk wannan tana faruwa ne a daidai lokacin da har yanzu ake ci gaba da ganin jam'iyyar tana ƙarƙashin jagorancin mutane biyu, wato Iliya Damagun da kuma Ahmed Yayari, wanda wannan yasa ita jam'iyyar take fuskantar kalubala wajen iya kimtsawa zaben shekarar 2027 mai zuwa in gare ga lafiya. Bari ku ji abin da wasu 'yan jam'iyyar PDP suke faɗa game da wannan rikici kafin mu shiga muharren mu ta yau.
Sunana Salim Muhammad Baba, mai magana da yawun jam'iyyar PDP rashin jihar Yobe. Ai a matsayin da ake ciki yanzu, PDP ba ta da wani goni na gwanaye wanda ya wuce ambassador Umar Iliya Damagun, wanda shi ya kamata a bashi dama ya jagoranci jam'iyyar nan a yanayin da jam'iyyar take ciki yanzu. Duba da yanayin yadda APC ta dagula ƙasar nan, to dole ya kamata a samu haɗin kan manya na shugabanci na jam'iyya don a kai ga jam'iyyar nan ga nasara.
Sunana Honorable Hawaisu Abdullahi Kefi daga nan jihar Nasarawa, ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar PDP na nan jihar Nasarawa. Abin da ya faru da shi Ayu daga ward nashi, to kuma tunda akwai Supreme Court judgment da ya nuna kan cewa daga ward din mutum za a iya cire national chairman, aka cire ka kaci. Mu dai fatan mu shine a nan arewa ta tsakiya a dawo mana da kujeranmu, ya rage namu mu zabi wane ne za mu bashi. Insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu daidan bakin kokarinmu, kuma komai zai tafi daidai.
to a gaishe ku. To yau ne muke kawo muku kashi na biyu na muhawarar da Nasiru Alimuri ya kawo wakilin mu na Abuja shirya a tsakanin mutane biyu wanda kowannensu sunansa Yusuf, wato Yusuf Dingyadi mai goyon bayan bangaren Damagun da kuma Yusuf Musa Ado da shi ya fi gane bangaren Yayari. Babbar magana ita ce waye halattaccen shugaban jam'iyyar nan ta PDP kuma ya ta samu kanta a cikin wannan al'amari a yanzu.
Lokacin da aka kammala zaben shugaban kasa na Atiku Abubakar, saboda shi wazirin Adama bai musu abin da suke so ba, na dauko wanda suke so ya ba dan takarar mataimakin shugaban kasa, suka ga za su bi shi da kulis. Bayan sun yi ma jam'iyyar PDP karantsi, sun raba kafa kawo baraji. Ai ina nufin ai kawo baraji acting. Acting yayi ai akwai shi ambassador da Magun da shi da Kawu Baraji da acting. Amma abin da nake so in gaya maka cewar a tsarin gudanar na constitution jam'iyya, domin national working committee member ne, sai dai a headquarters jam'iyya a matakin sama ake elected da shi ko dakatar da shi. To amma saboda wasu na son ala dole, sai an gabayansa aka yi muna kutse a cikin tafiyar sanadiyar da yasa kenan ya jaye shi a ra'ayinsa domin a samu zaman lafiya, ya jaye kuma lokacin da ya jaye jayewar shi shine ya haifar da ambassador Iliya da Magun a matsayi ne na mataimakin shugaban jam'iyya daga yankin Arewa, domin a constitution na jam'iyyar PDP ya faso a cewar duk lokacin da wanda ke rike a shugabanci ya sauka ko aka saukar da shi ko aka yi mashi wani hukunci, to wanda a shugaban jam'iyya daga wannan bangare zai rika mukamin rikon kwarya har lokacin da aka bada wanda ya cancanta ya zama shugaba na dindindin ya mai kujerarsa. Kuma yanzu shine aka yi, aka sake maida wannan mukamin a yankin Arewa ta tsakiya wanda ya shahi jihar Benue, ya shahi Niger, ya shahi Plateau, ya shahi Kogi, ya shahi Nasarawa da Abuja. Su za su fitar da wanda zai gadi yoci aishi ambassador da Magun rikon kwarya yake, da ya mika kwaryar zai dawo a matsayin shi na mataimakin shugaban jam'iyyar PDP na farko a yankin Arewa.
Amma Yusuf Ardo ka ce kwaryar watakila ina jin ko ta fashe ma hannunsa ne ko?
Gaskiya kwaryar nan ta tsatsage, wanda kuma in ba yi aniya ba, dinkin da aka mata zarin kabewa ne, kuma zare ne irin lakaba wanda in ba ruwa ta bushe bangarewa za ta yi. Domin babban abun bakin ciki da yake damun duk dan PDP a Najeriya a yau shine shugabannin da suke ya kamata su tsaya tsayin daka, su amfani da daman kurakurai da gazawa na wannan gwamnati ta APC, su gyara tafiyansu, su jawo hankalin waɗanda ma ba sa cikin PDP, a haɗa ƙarfi da ƙarfe, a jawo mutane domin a fidda mutanen Najeriya, 'yan Najeriya daga bala'i da ake ciki na yunwa da talauci da rashin tsaro. Sai ya kasance yau su sun buge ne a rigiman junansu, suna karo da juna, suna dukan juna, suna fada da juna. APC sai ta je ta yi biki kawai, domin ba ma ya ta je ta yi wani kamfen ta wani bata mata lokaci ba. Saboda haka maganan rikon kwarya, kwarya ta tsage, ta fashe, tana zubar da ruwa, ana rike da ita, ba iya ajiye a canja wata koko a gyara.
Yusuf Dingyadi, yanzu wane ne wajenka, wane ne shugaba ko muƙaddashin shugaban jam'iyyar PDP?
Ni ina aiki da tsarin mulki na jam'iyya, domin ma'aikacin jam'iyya nake, kuma ina headquarters jam'iyya, kuma ina magana da yawun jam'iyya. Abinda na sani cewar magana da Malam Yusuf yake kamin wannan shine cewar tunda aka fadi zabe, aka shigo da wasu abubuwa cikin PDP, aka wargaza haɗin kai da mutunci da kyakkyawan dangantakar da ke tsakanin shugabancin jam'iyya a matakin headquarter da shi ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP wazirin Adama, domin biyan wata bukata. Sai aka jawo da maganar tsohon gwamnan jihar Rivers kamin da mu zo yi maka bani, an shaida nake maka wannan matakin da aka ɗauka yana daga cikin abin da illa ta jam'iyyar PDP. Na biyu shine maganar dakatar da suspending ɗin da aka yi ma Senator Yoce Ayu, domin wannan biyan bukatar ake ganin cewar bari ya bada hanya a kautar da shi domin a ga an biya bukata. To tun daga wannan lokaci waɗannan biyan da suka sha nonon kuturuwar da suke zagi a yanzu na PDP suke cewa tsinan ya ce wari take da sauransu, yanzu ne kuma suka dawo Nasiru, suna son wannan kuturuwar da suka yi zagi su koma riƙe jam'iyya, su koma ansarta su wanke ta bayan sun yi mata zagin fitar arziki. Sannan magana da ya kamata ka fahimta shine duk wanda ke cewar ƙwaryar PDP ta tsage bai yi ma jam'iyyar PDP adalci ba, domin me ai kwana-kwanan nan aka kammala zaben sababbin shugabanni a kusan ƙananan jihohi 23 ko 24 a Najeriya, da ƙananan hukumomi guda 67 ne ko 77 a cikin Najeriya. Duk wannan ba aikin jam'iyya ba, an kawo kwamiti na sasantawa, an kawo kwamiti na ladattarwa, an kawo kwamiti na duba yadda za a sake maido da komadar jam'iyyar PDP. A duk lokacin da kana dan PDP ka nuna yatsa ga shugaban jam'iyya ko wani mai mulki a cikin jam'iyya ko NWC, to lokacin kana da yatsa uku da kai ke kallon ka, me kawa PDP?
Yawwa Yusuf Ardo, kai ka ce in wato ma'ana in ba hayaki, in ba wuta me ya kawo hayaki ba? Me yasa naji kana so ka ce me yasa to aka samu shugabanni biyu, aka samu Ahmad, yanzu kai a wajenka tukuna kafin ma ka bada amsa, shin shi Umar Iliada Magun ne mukaddashin shugaba ko kuma Ahmed Yayari?
A matsayina na dan jam'iyyar PDP kuma wanda nake son jam'iyyar PDP ta samu nasara, nake son a samu maslaha, ni ban yadda da duk wani abun da za a yi shi ba cikin tsari ba. Ina kira ga dukkan bangarorin su fahimci cewa sai sun hada kansu za su iya yin shugabanci. Ni a nawa na fi son maimakin a ce wani bangare su je su tsugunna wani gefe su tsige wani ko su nada wani ko ko wani bangare ce sun kori wannan, duk wannan ba shine tafiya ba. Abunda nake so kamar yanda shi dan uwana Malam Yusuf ya fada cewa akwai zama babba da za a yi na PDP, a bari wannan lokacin ya zo, duk wanda yake da wani abu a cikin zuciyarsa a fito a cire son kai, a yi abun da ya dace, a zaɓi shugaba na gaskiya wanda zai rike fati tsakani da Allah. Duk waɗannan masu neman abincin a bar su su je su
ba tsakani da Allah suke rikewa ba kenan,
ba tsakani da Allah suke rikewa ba. Dukkansu kowa yana da abun da yake yi, kuma kowa yana da wanda yake yi aiki. Saboda haka wannan ba shi muke so ba. Wannan ni dan North Central ne, ni dan Nasarawa State ne. Saboda haka wannan shugabanci na PDP yanzu ton ɗinmu ne na ƴan North Central. An cire Yoshi Ayo, an ba da Magun acting a tsari ma na kowane irin bangaren standard bai kamata ya wuce wata shida shekara ɗaya yayi tsanani. Yau ana shekara na tun da aka bashi acting. Saboda haka wanda suka ce sun cire shi, yes, sun yi kokari domin sun nuna kishin party tun da an ki yin abun da ya dace, bari kawai a yi duk abun da za a yi ma kowa ya san akwai damuwa, domin barin kashi ciki aka ce ba maganin yunwa. Abunda suka yi ba su yi laifi ba, amma ba shi ne mafita. Na ji daɗi yanda shugaban gwamnonin PDP ya tashi ya zo yi magana ta dattaku, dama kowa san shi ƙwararren shugaba ne, ya ce babu wannan damuwa, za a gyara, za a daidaita. To fatana manya da suke cikin PDP wanda suna nan a masu kishin PDP ba ƴan kasuwa ba, wanda suna neman kuɗi da jam'iyya, suna APC kafa ɗaya a PDP. To ba irin waɗannan ba. Asalin shugabanni na kirki wanda damuwansu su ga PDP ta karɓi mulki a lokacin da ya dace, su haɗa kansu a zo a shida Magun ya koma matsayinsa, a nemo ɗan North Central. Akwai manya a North Central. In aka bar shugabannin North Central da kansu ba za su kawo shugaba.
Yusuf Jingadi, ka je yana cewa akwai ƴan kasuwa a cikin shugabannin kun na headquarter.
Ai, ko a cikin miya akwai wanda zai gudaje. Akwai lokacin da ake burkakawa, ka san burkakawa? Akwai lokacin da miya za ta iya gudaji ko a kunu ko a menene, ko a kullu ana samun mara kyau.
To a gaishe ku, to bari mu tsaya nan sai rana wace mu dawo mu dubi rikicin nan da kuma alakasa da burin Atiku Abubakar wazirin Adamawa na son ya ci gaba da takarar zaman shugaban Najeriya a ƙarƙashin wannan jam'iyya. Yanzu muna son mu yi godiya ga shi wakilin namu Nasiru Adamu Alhikaya da kuma su baƙin namu Yusuf Dingyadi da kuma Yusuf Musa Ardu. A madadin su dukkan Ali Mustapha Sakwato ne a Washington. Mun bar ku lafiya.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Kafin mu yi sallama da ku, muna taya iyalan Sheikh Dr. Yusuf Yakubu Arrigasiyu murnar daurin auren diyarsu Yusra Arrigasiyu, wanda za a yi ranar Asabar 1 ga watan Fabrairu a gida mai lamba AD1B Arrigasiyu Street, Rigasa, Kaduna. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure, amin. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Dadi Balawi, sai kuma engineer mu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.